Это пощение. Shinga muna da fan
suna ta hate
suna da kilaki
muna da babes
salon mu daban da nasu
kuma abin yana ta basu
da sai sun so mu samu
yanzu sai mun sha mu basu
ai rabanka ne kuma in ka samu abun ka ne in bebun te fako
canja ta
in gayen ye fako
ku canja shi ki canja shi
in bebun te fako
ka canja ta
in gayen ye fako
ku canja shi
wajo
bye
bebun te fako
canja ta
in gayen ye fako
canja shi a canja shi
bebun te fako
canja ta
in gayen ye fako
canja shi
ba mu bugata da sauri amma mu bugata dole su sako
har kasa ga mai mana foto
har sama suna buga mu a bango
dan haka zuba da mu kafado
muna da fan
suna ta he
suna da kilaki
muna da be
salon mu daban da nas
kuma abin yana da bas
more music at houseofsong.com.